Kimanin mutane 5 suka rasa rayukansu a dalilin ambaliyar ruwa a Maiduguri. Duk da yanzu haka hukumomi da ke da alhakin tantance irin barna da ambaliyar yayi basu bayyana a hukumance ba, inda gonaki da dama ruwa ya cinye su a wasu sassan jihar Borno, lamarin da ya janyo lalacewar amfanin gona. Wasu dangin mamatan sun bayyana wannan al'amari a matsayin kaddara daga Allah.
Dukkan su Ubangiji Allah jikan su da rahama, Allah ya sa mutuwa hutu ne. Mu ma abin da muke jira in ta mutu zo Allah ya sa mu cika cikin kalmar la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa'inda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama, Allah kuma ya gafarta musu. To daman haka rayuwa take. Allah subhanahu wata'ala yakan turo a masifu da annoba, amma in aka yakuri insha Allah zai zama mana alkhairi gabaki daya. Kuma ina sake godiya kuma ina jan hankalin gwamnatin mu duka wanda suke kan mulki da Allah dan annabi dai an san halin da abin da yake faruwa. Ayi kokari dai a sake taimaka jama'a. To ina mana addu'a gabaki daya mu Allah subhanahu wata'ala, Allah ya mana rahama, Allah kuma ya kawo mana sauki rayuwa.
Sai tun ga Allah ya san gidan ba ranar mare kuma dai Allah sai ya ji manzo, a dai Allah sai ya ga wazo sha lamarin ji da zomaro a dai ji da obara kadio sai murama ya rasu ram da ku zomaro sai ya duno gana sai ku zomaro ka bi ran ka rai don goyi su ka bi ku ka bi kare da arma kalan aure bayan da ke maro Allah sai ya ji manzo.
Assalamu alaikum. Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa mutuwa ya zama hutu gare su.
A yan kwanakin nan dai ana samun yawaitan kayan ruwa daga dukkan madatsun ruwa da ke jihar Borno, inda yanzu haka kogin Gadabul da ke kewaye da sassan jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu yankunan kasar Kamaru da tafkin Chadi suka cika, wanda hakan ya kai ga hanyoyin madatsun ruwa sun cika da ma mamakon ruwan sama. Wasu manoma da ambaliyar ruwan ya shafi gonakinsu sun bayyana yadda al'amarin ya riske su.
Gaskiya wala fara zuga shi mun yi noma amfani ya riga ya tashi ruwa ya kuma ya shiga wajen wani wuri man kaje sama da gwiwa wani guri gwiwa haka, amfani gaba daya sun lalace a cikin ruwa. Sun lalace a cikin ruwa, yanzu gonan ka shiga gaba daya ruwa ya cinye ba wani abu da za a yi kawai sai dai suna da muna neman tallafi dai, amfani ya riga ya lalace.
Kiya ruwa kan ya zo shi da ƙarfinsa. Domin gaskiya magana har ga alari da kan kai a manomi a yankin har ga alari gaskiya za ka ba mu da hanyar da za mu je mu gona. Munane da kuma munane muna gida mun zuwa sai zuwa Allah iko.
Yanzu haka dai an samu urgujewan hanyoyi a sassan jihar Borno irin su da Masakcibo da ma mahadan hanyoyi da ya hade wasu jihohin Arewa maso gabashin kasar nan. Daraktan hukumar Bada gajin gaggawa wanda yake duba al'amurorin ambaliyar ruwa Dr. Barkindo Muhammad ya bayyana min irin yadda yanzu haka suke kokarin bin sassan jihar wajen bincike barna da asara da aka samu a zantawa na da shi ta wayar talho.
Eh, wannan gaskiya abun da kai cikin gidaje sun lalace gonakin makwai ambaliya ya dan mamaye wa'annan gonakin, kuma ka san dama gona idan aka idan ruwa ya hau kan shuki gaskiya in yi da kwanaki biyu gudewa zai yi don jijiyo ba za su samu iska ba sai ta ganyen masu ma da kanci ya sa ba wannan kuma ana ruwa kai a kai ta da shi gaskiya ba.
Ko a jihar Yobe mai makwabtaka da jihar Borno ma dai haka lamarin yake, inda ruwa ya sanadiyan mutuwan yara uku a wasu yankunan arewacin jihar, lamarin da ya jefa al'umma cikin halin damuwa duba da lalacewar amfanin gona ta bakin wasu manoma a karamar hukumar Nguru.
Kare kamboye san ma banna yana kai mu ne zai zala ne dun da laso kare labiya a wawan duri na ani san ma ne
na ga wani hari daki na suka rushe inda zan samu tsogun ne ma ya gagare ni sai dai in je masallaci ni in kwana a masallaci su kuma iyalena wasu na tura su makwata su kwana.
Wani mai suna Sale Umar Mashi da ke garin Guru ya bayyana min mutuwan yaran wanda yake dukkaninsu yan anguwa ɗaya ne.
Yaran ne wallahi yaran yan gida ɗaya nan su uku su kawai sun fita wasa ne sai ruwa ya cinye su wallahi, amma Allah ji kansu. Gaskiya ba mu ji daɗin abun ba, muna jira ga gwamnati ta zo ta gyara mana hanyar ruwa ta biyar ruwa hanyoyin don sun lalace.
Kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da al'amurorin ambaliya a jihar Yobe ban same shi ta waya ba. Na yi sako izuwa hada wannan rahoton, ban samu sako daga gare shi ba. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryar Amurka daga Maiduguri.